快点啊，快点啊，走到海呀美酒，
快点啊，快点走到海呀美酒，
快点啊，快点走到海呀美酒。
daga nan birnin Washington DC ne Salu Garba ke muku maraba da shirin da rashin tayi. Kamar yadda wasunku suka sani, wannan shirin yana wayar da kan jama'a ne akan tattalin arziki da shirin horar da mutane akan sana'o'i domin samun abin dogaro da kai. Shirin na bin jihohi da zummar fadakar da jama'a irin horon da za su samu a ko'ina ake bayar da shi. To yau shirin zai fara ne daga Kwantagora a jihar Niger, Nigeria, garin da ya kasance mayafa ga gwamnan jihar Alhaji Abubakar Sani Bello. Tun da ya kafin ya zama gwamna, mahaifinsa Kano Sani Bello, tsohon gwamnan jihar Kano, ya kafa wata cibiyar koyar da matasa a garin nasa kan sana'o'i daban-daban. Wakilin muryar Amurka da ke Mina, Mustapha Nasiru Batsari, ya yi tattaki zuwa garin Kwantagora, inda ya yi fira da babban daraktan cibiyar kafin ya zanta da wasu ɗaliban da ya tarar. Ga yadda hirar tasu ta kasance.
Sunana Zakari Kani, ni ne Director General na Sani Bello Foundation Kwantagora. Sani Bello Foundation an kafa shi ne a shekara 2011.
Shekara
2011. Dalili da yasa da aka kafa makarantar nan shine shi chairman namu ya duba cewa yara da yawa suna zagaya gari ba ayyukan yi. To ana neman aiki yaro mai gama ko degree ko secondary bai samu aikin yi ba. Shi yasa ya kafa wannan dandaya koya musu aiki yanda za su yasa tallafa ma kansu su tallafa ma waɗansu. To shi yasa ya kafa makarantar nan. A nan makarantar ana koyar da catering and hospitality, kamar yadda ana koyawa yara inda za a dafe-dafe iri-iri both national and intercontinental. Akwai fashion designing, irin ɗinkin turawa da namu na gargajiya, duka ana koya musu. Akwai ICT, kamar computer engineering, computer appreciation, programming and networking, da ire-iren nan computer ana koya musu duka. Then akwai animal production, that is irin koyan aikin noma kamar poultry da kiwon kaji, kifi, zomaye. Yanzu ma har mun fara kiwon snails, dorin kodigo, irin manya-manyan nan, don mun gan cewa ko ta Abuja din nan ana zuwa nema. So yanzu muna kiwon su, kuma nan muna amfani da greenhouse irin noman all round the year. Ba wai sai ana amfara ruwa bane ake noman, duka muna da greenhouse din da muke tomato da sauran. Muna noman rani a greenhouse. So duk wannan muna koya ma yara. A shekara 2011 mun graduating yara 68, mata 40, maza 28. Shekara 2012 mun graduating yara 99, that's 89 ko 99, mata 46, 89, okay, 89 89 ne, mata 46, maza 43. Then shekara 2013 mun graduating yara 116. To nan kuma mata 65, maza 51. Then shekara 2014 mun graduating yara 123, mata 84 da maza 39. And then shekara 2015 muna da mun graduating 138,138. Nan mun samu mata 75, maza 53. Mata 63. Then shekara 2016 muna da yara 145 nan mata da 85 dan maza 60 kuma wannan shekaran kuma shekara 2017 muna da yara 115 and then a cikin su akwai yara 72 mata dan maza 53 a takaice dai yanzu total din mun samu kusa 804 mata 468 maza 337 and then banda kaman special students special cases kaman irin guragun nan
wato masu nan kasa
yawa yara mutane da suka kasa duk suna nan duka an aka sa su duka the special programs kaman da muke wa sojoji yan sanda civil defense muka organizing special program musu dukkan yanzu dai takaice za su wuce dubu mutane dubu yara mutane dubu da suka yi graduating daga makarantan in Allah ya yarda kuma shekara mai zuwa za mu sake dokar yara very soon form namu ya fito yanzu inda muke maka magana wanda za mu dauki yara a gaba
kaman bincike da muke ya nuna cewa ba wani kudi ake ansa ba ma wani karin haske za ka yi mana akan wannan
look cewa da shi chairman namu ya establish makarantan nan ana yin shi ne yaro ba zai biya ko kobo ba duk ana yi musu free ne komai ka gama baka biya ko kobo ba and then sai muka yi discovery cewa yaran nan da suke zuwa ba su serious sai gan yaro zai program na wata 6 ko wata 9 in ya zo wata 1 ba zai sake zuwa ba sai kusa graduating to shine muka introducing idea na yaro ya zama committed at least kana da dan kobo a ciki wannan abun zaka san cewa kai ma kai wani abu shine aka introducing kuma kudin nan ma da suke biya ba wai an amfani da shi akwai na bane dai shine ake dinka musu kaman uniform overall da registration forms ake printing kawai abinda suke yi kenan so abun kyauta ne kawai mun zagaya duka ai naje Kaduna mun gani irin wannan ana 3 months program suke gane ai charging din mutum 76,000 naira a Lagos 120,000 naira amma nan na suke biya ba su biyan komi just to assert this the ma committed to program in the ko shi yasa ake karba musu kudin nan
to amma wasu za su mamaki menene kuke so wani guri kuke so ku cimma wani da kuke wannan kokari haka tsakanin jama'a
chairman namu burin shi shine a tallafa ma mutanen community din mutanen Kwantagora su samu abin yi ma kansu su taimake waɗansu su yi establishing business na kansu su yi employing waɗansu su ma su samu abin da za su ba wai su yi depending on government ko on anybody ba dan dai kowa ya samu nashi na yi na samu na kobbai nashi ya ci gaba da rayuwa
to yanzu dan kai da wani kalubale kuke fuskanta musamman daga su waɗanda kuke ma wannan aiki ko wato kuke koyar da su
kalubalen da muke musu shine muna so duk yaro da ya biyo ta nan in ya samu yan kudin nan da yake bashi a tabbatar cewa ya yi amfani da shi yanda ya yi kamata ya yi business din ya tabbatar kuma kudin da aka bashi ya dawo da shi don dai waɗansu kuma su samu
bayan kun koyar da mutane kuna ba su rance kuma su yi kasuwanci
muna ba su kudi muna ba su rance kudi duka depends on abinda mutum zai yi kamar yanzu za ka yi fashion designing akwai za ka samu ba ka kudi na machine da maybe generator kudin store a bar kudi da ake ba su at least the lowest kudi da ake ba su is 150,000 naira
bayan mutum ya yi training
baya ka gama training in an baka I expecting cewa ka using nashi dan ka dinga biya kadan kadan har ka gama biya so duk wanda ka bashi kudin nan ya tabbatar ya kokarta ya biya kudin nan don masu zuwa daga baya su ma su samu
wato challenges din shine wasu ba su son biya ki
waɗansu ba su son biya ana ba su kudin na ya shiga hannun su sai dai labari kuma ka fara haka buri mai gidanmu ba zai cika ba saboda burin shi shine ko yana da rai ko bai da rai foundation Sani Bello foundation ya zamana ya ci gaba
madalla anan kuma zan yi sallama da ku sai mako mai zuwa idan Ubangiji ya kai mu ku sake jin mu da wani sabon shirin a madadin duk waɗanda kuka ji murayensu da Solomon Abo da Chobahiro Diodone da suka cira mana sauti ne Salo Garba ke muku fatan alheri ku kasance lafiya
ba bin sa sakan ce ba kudi a kashe su ta hanya mai kyau
kudi a kashe su ta hanya mai kyau
ka tuna yanda ka sami kudin ka ka jawo ya ka sami kudin ka to je ka kashe su ta hanya mai kyau
kudi a kashe su ta hanya
wanda sai kai gumi ka sami abin ka she ko kashe shi ta hanya mai kyau